بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى cikin kima sa ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Asabar 18 ga watan Rajab shekara ta 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan Yanayir 2025 miladiya. A wannan majalisi namu albarka da muke karatu cikin kitabu Umdatul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Muna cikin littafin, muna dai cikin babi na salatul kusuf, sallah na kisfewan rana da wata. Muna ta kokarin fashin baki kan hadisan da malam ya kawo da ma wanda bai kawo ba, saboda a fahimci yadda asalin abubuwa suke. Malam ya ce an Aisha radiyallahu anha anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات الأحاديث. وأنا حديثي لما لا يكون عائشة نفركو يقال إذا حديث أبو موسى الأشعري حديث نريد هم سند شدة دور أريد هم سند ترى ما لا يكون من حديثي وند تكي وصل لقتين حديثي نقصات الكسوف wancan zama mun fadi daga cikin marwaita sahabbai su wane ne suka ruwaito cewa daga ma'aiki shi ma'aiki wato rukuyi hudu yayi raka'a biyu yayi rukuyi hudu wanda muka ce shi aka samu hadisin Aisha shi aka samu hadisin Abdullahi dan Abbas shi aka samu hadisin Jabir dan Abdullahi shi aka samu hadisin Asma binta Abubakar cewa idan manzala da ya tashi ya kabbara sallah yayi karatu mai tsawo daga baya kuma sai ya ruku'i mai tsawo sai ya kara dagowa yayi tsayuwa mai tsawon da bata kai tsayuwan farko ba sai kuma ya kara yin ruku'i ruku'in da bata kai ruku'i na farko ba daga nan kuma a wata raka'an ita ma sai ya kara yi mata irin wannan abin da ya raka'a farko ita ma ya mata ruku'i guda biyu dan haka zai zama ruku'i biyu kowace raka'a za ta zama ruku'i guda hudu du'a jumla take da kamar yadda sujada kuma dama guda hudu wannan wani abu ne sai ne da aka saba shi to yau insha Allah saboda yanayin ruwayu da ake da shi wasu kace ruku'i goma wasu kace ruku'i takwas wasu kace ruku'i shida wasu kace ruku'i abin da ya kama da iraira wasu kace ruku'i biyu daidai abuwan guda biyu in ka hada da kamar yadda ake sallar asuba to insha Allah yau za mu shiga waɗannan karakarin da aka samu waɗannan ruwayoyi muga daga ina ne aka sami wato tangarda a waɗannan ruwayoyi aka sami matsaloli masu tarin yawa wanda ya sanya har wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan wannan waƙi'a wannan abin da ya faru na kusufi lokacin ma'aiki ya faru ne lokaci daban-daban mu kuma kamar yadda muka rinjaya cewa wannan ba zai yi a ce ya faru ne lokaci daban-daban fiye da su ɗaya ba shekara ta goma ne wannan abin ya faru wazalla kuma a wannan shekarar ne kuma ga Allah to ya zaa ce kusufi ya faru fiye da su daya kuma bincike ne yake da yake bayan na cewa wannan abu bai faru ba talaka lalle kusufi su daya maza Allah yayi wannan ruwayoyi duka masu kare kare lalle akwai kurakure a ciki yau insha Allah za mu shiga cikin wannan ruwayoyi saboda a fahimci inda wannan kurakure suke ko da mun shiga kar a damu a ga muna ta tsawaita wasu bayanai wanda dai ya fahimci bayanin farko shikenan bayanin farko na cewa ruku'i biyu ake yi a raka'an farko ruku'i biyu a raka'a ta biyu in ka hada ga zama ruku'i hudu wannan shine aka rawaito daga ma'aiki a sallar kusufi yanzu mu za mu shiga ruwayoyi da suke da ɗan matsaloli ne a nan dalibai sukan zama tare da mu kuma wasu daga ciki ma sukan bi ta kafofi da yawa saboda haka za mu yi karanta waɗannan ruwayoyi wasu daga ciki ma malamanmu ne hadisin da ke cewa wato raka'o'i ne guda shida kowace raka'a za a yi mata ruku'i guda uku afuwar ruku'i guda shida kowace raka'a za a yi mata ruku'i guda uku wannan za mu fara da wannan ruwaya ita masu cewa kaga sun ƙara ruku'i daidai kenan mu da war kuibi muke cewa to masu karanta cewa to za kowace raka za karanta kuibi daya akan biyu kaga zama uku uku kenan shida jumla a arwato wannan riwaya wannan ma'anar daga Aisha Aisha kun ga ita ce ake rawato kabara rukui hudu to yanzu kuma arwato kuma cewa ta ce wai rukui shida wannan riwaya wanda zai maka mamaki tana cikin sahih muslim kuma riwaya cewa wato rukui guda shida ta ce Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya sai dai kun lokaci Imam Muslim ya kan fitar da riwaya ba dan yana inganta ta ba yakan fitar da riwaya saboda yana nuna illan da ke cikin hadisin inda shi yakan ya fi Imam al-Bukhari kalaye cewa wajen bin hanyoyin hadisin da kuma duk kowane lafazi ya gaya maka cewa wani ga lafazin da sauransu ya fi wannan ya fi Imam al-Bukhari wannan so wani lokaci akan iya samu ya faɗi hadisi da kake gani akwai matsala saboda shi ya faɗa maka ne ya gaya maka matsala zai kawo maka mai kyan a sama sai kuma ya gaya maka inda ake da matsaloli a wasu ruwayoyin sai ya gaya maka wani lokaci kuma gazawa kamar yadda malamai da yawa suka ce da amma shi ma bai kai Imam al-Bukhari sanin wannan harkan ba wannan kuma akwai wannan abu ne da dan adam da ma wannan to Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi Abubakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf ya fitar da wannan hadisi shi ma Abdurrazzaq As-Sanani ya fitar Abu Dauda As-Sijistani ya fitar An-Nasa'i shi ma ya fitar a cikin sunan dinsa Ibn Khuzaimah ya fitar a cikin Sahih al-Littafin sa da sauran malamai da yawa suna fitarwa ta hanyar Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj yake cewa samitu Abba nadu Abba ibn Abi Rabah yana cewa samitu Ubayd ibn Umair nadi Ubayd ibn Umair yace yaqul yana cewa haddathani man usaddiqu wanda nake gaskatawa ya bani hadisi sai Abba yake cewa hasibtuhu yuridu Aisha ina tsammanin Aisha yake nufi anna shamsan kasafat ala ahli rasulillahi cewa rana ta kisfe a zamanin manzon Allah to sai fadi yanda dai wannan sifa da sallah din take sai dai shi a ciki yace raka'a sittar raka'atin fi arba'i sajdatin an yi ruku'i guda shida a raka'a biyu kuma aka yi sajada guda uku shi haka ya fada a cikin riwayar sa haka wannan riwayar ta zo Abba ibn Abi Rabah ya ce ina tsammani yana nufin Aisha shi wancan kamar bai gaya mishi ba shi a wannan riwayar bai gaya mishi wace ce ya fada ta fada masa ba amma ce yana tsammanin Aisha ce haka ya fada to amma akwai wanda suka ruwaito wannan hadisi da Qatada ya ƙara rawatuwa daga Abba din Qatada babban tabi'i ne shi ma yana rawatuwa daga Ata ibn Abi Rabah daga shi Ubayd ibn Umair daga Aisha da Jazami cewa lalle Aisha ce ma saboda haka wannan kuma duk Qatada imam ne Abba imam ne to kaga duk a ciki ba wani wanda za a ce wai can ayin ko kwanto can adun malamai ne manya shakundin ba a tantamar ɗaya daga ciki in an samu hadisi irin wannan ta hanyoyi sun zo to duk ana iya ana karɓar su a wajen malamai wannan isnadin sa zahirin sa sahihi isnadi ne sahihi shi Ubayd ibn Umair ibn Qatada ya daga cikin manyan malamai masu wa'azi na wato taushin zuciya a Makka qasun ne qas ba galibi ba sunni a imma ba wanda aka fi qas shi ne wanda za su zauna haka suna sa zuciyar mutane suna tana yin laushi ana ba su kisoshi saboda dai a mutane su koma ga Allah to shi wannan shi abin da ya fi shahara da shi kenan kuma amma abuntace ne malamai tuni sun wanke shi to sai dai ƙarin wannan raka'a ina da aka faɗa kowace raka'a raka'an farko raka'a ɗaya ruku'i ɗaya raka'a ta biyu ruku'i ɗaya ita ma to wannan shi kaga Ubayd ibn Umair duk da amincewarsa da karantawar shi abuntace ne ya saba manyan abuntatu da suka ruwaito hadisin daga Aisha kuma sun fi shi matsan Aisha sun fi shi sanin wace ce Aisha daga cikin wanda ya saba ma akwai Urwa ibn Zubair wanda Urwa ibn Zubair ta kake ba ma kowa hadisi shi ta bashi saboda shi muharramin ta ne dan Asma'u ce yarta dan kani ne ga Abdullah ibn Zubair sahabi kai ne gare shi Urwa ibn Zubair sannan kuma ya saba ma kuma Amra wajen sati na ita cewa Amra amma malami na professor Kabir Asgar ya yace in saki duba abin kuma da na duba din daga Amra din ne ba Amara ba ni mun ana mata sukuni ne ba ana mata fatiha ba to kaga Amra da kuma Urwa ibn Zubair duka sun saba ma shi wannan bawo Allah kuma sun fi shi tabbata game da hadisin Aisha dan haka ba za ka ri wannan riwaya ta shi da yazo ya bauki ba dama kowanne abu tace kowanne ingarman doki yana zamiya yana zamewa saboda haka to kaga duk da kasancewar shi abu tace ne wannan bai hana kuma a ce yayi kuskure ɗaya daga cikin riwayoyin sa Imam Shafi'i ya rawaita wannan hadisin to amma shi sai ya rawaita nashi da cewa Qatada yayi kokonto a cikin hadisin to amma kuma kaga wataƙila shi bai san cewa afwan Aba yayi kokonto a hadisin to amma wataƙila shi bai san cewa Qatada ya bi bayan shi wancan ya rawaito babu da tazami ba da yankan shakku babu wannan in dai ba wurin da yake ganin Qatada tunda yana ta dilisanci wataƙila ya ce ko Qatada ba a wurin Aba din yaji ba to amma dai wannan gaskiya ni a wajena wannan ba'idi ne yana da nisa ƙwarai da gaske zahiri wannan ruwayan wato shi Ubayd ibn Umair wataƙila a ce yayi kuskure shi ne dai ya kuskure sa'a ma wannan shi ne zahirin wanda yake bin sina'a hadithiya na kallo na sama sama dole dai ya ce Ubayd ibn Umair shi ya kuskure to bayan na yi ta duba hanyoyin hadisin ne sai na fahimci Sheikh Hasan Albani da sauran manyan wato wanda suka rubuta akan haka sun soki hadisi ne da shi wannan Ubayd ibn Umair da suka ce yayi kuskure ne shadh ne hadisi ne shadh shadh shine abin da yake ma khalafa thiqatul mala abin da zaka ga amintacce ne amma ya sa abu manyan amintatu wanda suka rubuta hadisi irin nashi amma ce malik amintacce ne amma ya rawaito hadisi daga Imam Zuhri ya sa amma wasu daga cikin manyan amintatun Imam Zuhri so su ma ba su ga Imam Malik ba ko sun fi shi yawa to za ka rawaito maganar Imam Malik ba a ce ya sa amma Ma'mar ibn Rashid al-Yamani ya sa amma su Uqayl ya sa amma kuma da sauran manyan Ma'mar da sauran manyan almajirai na Imam Zuhri su Az-Zubaydi da sauransu to wannan malamai ba za su karba ba wannan itirabi inda indan ga wanda ya bi hanyoyin hadisan sosai zai fahimci wataƙila ta zama inda an samu wannan inan ne daga Aba shi kashi Aba din shine ya samu kuskure ya hada abubuwa ne da yawa kun san wani lokaci ana samun tadakul ma'lumat ya zama information din su zama chapter a zuciyanka yana da kissan cewa Abdullahi dan Abbas ya taɓa karawa shi da malamin Abdullahi dan Abbas sannan kuma sai ya hada shi da ya hada dan wani irin wannan kuskure haka ya sake a hadisin Jabir ya sake yin irin wannan kuskuren a hadisin Jabir kuma hadisin Jabir kamar yadda muka faɗa ai abin da aka rawaito daga Jabir Abu Zubair rawaito daga Jabir shine shi ma ruku'i ne guda uku amma shi ma sai ce kuma ruku'i guda shida to kaga wannan a ce Aba shine ya samu wannan kuskure ya fi akan ma ce shi wannan Ubayd ibn Umair shi samu wannan kuskure ruwayan Imam Ahmad da Abu Hurairah da Ibn Khuzaimah da Ibn al-Munzir sun fitar da ruwaya ta hanyar Yahya al-Qattan daga Abdullah ibn Abi Sulaiman al-Kufi daga Aba ibn Abi Rabah daga Jabir dan Abdullah Jabir dan Abdullah yace yana siffanta yana yin da manzo Allah ya sallaka kusufi a wannan ruwaya ita ma sai ce fa salla bin nas sita rak'at sai wato sallah da mutane manzo Allah ya sallaka da mutane ruku'i guda shida fi arba'i sajidatin a cikin kuma wato sujada guda hudu to kaga wannan ya ƙara maimaita abinda ya maimaita a hadisi Abdullahi bin Abbas to kaga wannan da mudda saboda wannan ruwaya ce amtaciya ita ma wannan ruwayan da naga Sheikh Hasan Albani ya kawo ta sai ya soke ta da shi wato wannan rawin wanda yake rawatuwa daga shi Aba din sunansa Abdul Malik ibn Abi Sulaiman al-Kufi Abdul Malik ibn Abi Sulaiman al-Kufi aka ce da mai da yin kurakurai amma in ka duba kaga Aba ya samu wannan kuskure a hadisin Aisha ya kuma samu hadisin kuskure a hadisin Jabir to wannan gwara a ce shi Aba shi samu kuskure akan a ce ma wato amintattu sun rawaito hadisi daga wajensa guda biyu kuma sun samu kuskure daya kaga wannan lalle abu ne wanda yake ya kamata a lura Aba ya saba ma wato Abu Zubair al-Makki Muslim ibn Tadrus al-Makki wanda shi din da shaidan Aba din ya fi shi haddace hadisin Jabir ya fi shi haddace hadisin Jabir domin Abu Zubair al-Makki duk da ta fuskar imamanci bai kai Aba nauyi ba ta fuskar ilimi da kuma imamanci amma kuma ta fuskar haddace hadisin Jabir kadai to shi Abu Zubair ya fi Aba ibn Zubair Aba ya fi Abu Zubair al-Makki ya fi Muslim ibn Tadrus al-Makki wannan kuma da shaidan shi kansa wato Aba din Abu Zubair yake cewa yuqaddimuni ila Jabir ahfad lahum alhadith abba ya kasance yana gabatar da ni zuwa ga Jabir in hadace musu hadisan Jabir abba kun kuma yake cewa kunna nakunu inda Jabir mun kasance muka tafi wajen Jabir sauraron hadisan sa fa idza kharajna min indihi idan muka fito tazakarna hadithahu sai mu ƙara muzakara muraja'a hadisin da muka ji daga bakin sa fakana abu zubair ahfad alhadith abu zubair kuma yafi muhaddace wannan hadisin shi kuma abu zubair ya ruwaito wannan ruwayan daga kamar yadda take cikin sahih muslim shi yace fakarat arba'a raka'atin wa arba'a sajdatin kamar da muka wata sati abu zubair ya sa abu zubair a wannan ruwayan yace raka'a hudu mai matsalai ruku'i hudu yayi ruku'i biyu a farko biyu a ta biyu ya kuma yi sujada guda biyu biyu a farko biyu a ta biyu shi kuma abba ya zo kuma ya ƙara tubu guda daya kai kaga ya samu kuskure kenan lalle kuskuren sa ne wannan a ce wannan kuskuren sa ne wannan yafi akan a ce kuskure ne daga su Abdul Malik ibn Abi Sulaiman al-Makki ko kuma a ce kuskure ne daga wato Ubayd ibn Umayr wannan wato ba zai zama daidai ba to sai kaga wannan hadisin da ake rubuta daga Aisha mun gama da shi kuma gashi mun ma wato jefi tsuntsu biyu da hoji daya tunda ga hadisin Jabir shi ma da zai kawo da za mu kawo magana kawai wannan magana sai muka hada su guda biyu sai muka yi magana hadisin Jabir shi ma da ake cewa wato rukuni ne guda hudu to shi ma ne wanda ke rubutowa wannan shi aba din ne dai kuma ya samu kuskure irin wanda hadisin Aisha ya kar samu wanda zamiyar zamu zo mu yi magana mu dalili sai samu kuskure saboda an saba ya tabbata daga Abdullahi da Abbas sai ta fara ba to wannan an samu tadakul ma'lumat ne a wajen sa nake tsammani to sai ruwaya Ibn Abbas shi yanzu zamu yi shi ma kasan muna da ruwaya daga wajen sa galibin marwata da suka rubuta hadisin irin su Katir Ibn Abbas irin su Abba Ibn Yasar irin su Miqsam ruwaya tana cikin Musannad Imam Muhammad da sauransu duka sun tabbata ne akan cewa Abdullahi Ibn Abbas ya ce ne manzo Allah yayi ruku'i guda hudu yayi kuma sujada guda hudu kamar yadda wannan shi ne shahararren ruwayar sa to amma an samu ruwaya Imam Tirmidhi ya fitar ta hanyar Muhammad ibn Bashar daga Al-Qattan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan daga Sufyan Al-Thawri daga Habib ibn Abi Thabit Al-Kufi daga Tawus ibn Kaysan daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas cewa yayi wato yayi musu sallah amma da tashi sai wato ina bada labarin sallar ma'aiki afwan ina bada labarin sallar ma'aiki sai yace kowace raka'a ya bata kuyi guda uku wannan haka ake rawatowa daga Ibn Abbas kaga shi ma wannan abin da muka faɗa a wancan shi za mu faɗa yanzu anan shi yazo wanda yake rawatowa Habib ibn Abi Thabit yake rawatowa daga Tawus ibn Kaysan idan mun ce Tawus ibn Kaysan ne yanzu ya saba ma Miqsam ya saba ma Katir ibn Abbas ya saba ko Abba ibn Yasar balle guda uku ai sun fi guda ɗaya kuwa wanda in ya tabbata Tawus ibn Kaysan ne balle kuma ba ma Tawus ibn Kaysan bane kamar da zamu zo mu faɗa Imam Ahmad kamar yadda nace shine ya rawaito hadisin ko in ce Imam Ahmad shi ma ya fitar da wannan hadisi na Tawus ibn Kaysan din ya fitar da cewa wato ruku'i guda uku akai to sai wannan hadisi wannan maganar da aka ce Abdullahi Abbas ya faɗa wannan hadisi ne ka yi mishi babu hadisi ne wanda yake akwai kuskure a ciki shi kansa ta hanyar ma wato shi kansa Abdullahi dan Abbas kuskure ne a wannan hanyar ita kanta ba ma sauran hanyoyin ba a wannan hanyar ita kanta wannan hanyar da muka kun ji mun ce at-tawri daga Habib ibn Abi Thabit daga Ba'us ibn Kasar daga Ibn Abbas to ita kanta wannan hanyar ita kanta kuskure ce akwai inda a cikin ta balle kuma sauran hanyoyin da za a je wajen hadisin Abdullahi dan Abbas abin da sai na faɗa haka saboda Imam Ahmad ya tashi wato wannan hadisi a cikin musnad dinsa ya sa mushi Muhammad ibn Bashar yake shi wanda yake rawatowa daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan duka su manyan malamai ne tarikun juna kuma malamai Imam al-Bukhari ne Imam Ahmad ya rawaito sai ya rawaito daga Yahya al-Qattan daga At-Tawri daga Habib ibn Abi Thabit daga Ba'us ibn Kaysan Ba'us ibn Kaysan daga Abdullahi ibn Abbas shi ne kuma yace uku uku ya zama shida sai yace hudu hudu ya zama takwas kun ga kaga wannan ita kanta wannan inda ina tana nuna ba a hadace hadisin ba a hadace ba kuma Imam Ahmad ba shi kadai ma ya faɗi wato duku takwas din ba akwai Muhammad ibn al-Musanna ya yi mushi mutaba'a akwai Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi akwai kuma Abu Bakar ibn Khallad duk wannan ruwayoyin sai yace suna cin sahih Muslim cewa wato abinda aka fara cewa ba wakila wato duku ne hudu hudu kaga takwas kenan to wannan yana nuna maka cewa to ba hadace ba shi Habib ibn Abi Thabit wanda yake shike ruwato sauke ruwato daga wajensa yakan bada hadisin a gurgunce yau yace uku gobe yace hudu idan mun dauka cewa Muhammad ibn Bashar ba kuskure yayi ba in kuma mun dauka cewa Muhammad ibn Bashar yayi kuskurecin da su Imam Ahmad sun saba mishi to wannan dai yana ƙara nuna maka cewa wato a cikin wannan hadisin akwai kuskure a ciki daga cikin hanyoyin da malamai ke fuka wannan hadisin shi kansa wannan hadisin riwaya al-Tawri daga Habib daga Qawus ibn Kasal daga Ibn Abbas akwai wannan shi Habib din Habib ibn Abi Thabit al-Kufi yana da dungulan isnadi kamar da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban suka faɗa to watakila bai je ya ji hadisin baba daga Qawus ne daga wani wanda yake ba amtace ba wannan shine abin da Ibn Hibban da irin su al-Bayhaqi suka kawo wannan ihtimalin zai iya zama wato bai ji wannan hadisin daga Abdullahi ibn Abbas ba wannan hadisin kuma dai me ya faru da kuskure akai hadisin an san wannan hadisin ne ingantaccen sa daga Qawus ibn Kaysan cewa aikin Abdullahi ibn Abbas ne Abdullahi ibn Abbas ne ya je an taba samu wato kusufi a lokacin sa yayi sallah a Masara yayi sallah a Makka shine yayi ruku'i uku uku kaga ya zama shida wannan aikin sa ne ba magana ce ta sabbin Allah ba wanda duk wanda ya ruwaito sabana haka wannan kuskure yayi sannan wanda kuma yake ruwaituwa daga manzon Allah kai tsaye to shi Qawus din yake cewa tunda ya san aikin Abdullahi ibn Abbas sai yake tsammanin wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas fillafillan shi yanda Abdullahi ibn Abbas yake wannan aikin to aiki ne manzon Allah to sai yake ruwaituwa ce manzon Allah ma haka yi shi bai san cewa Abdullahi ibn Abbas ka kara guda daya ba haka Qawus ibn Kaysan yake ruwaituwa daga manzon Allah mursal a matsayin daga Qawus babu Abdullahi ibn Abbas wannan ruwayan tana cikin sanad da Ibn Abi Shayba yana ruwaitowa daga Sufyan at-Tawri daga Habib ibn Abi Thabit daga Qawus ibn Kaysan daga manzon Allah babu Abdullahi ibn Abbas ba a ta kaga wannan yana nuna maka da cewa isnadin cewa ya san cewa manzon Allah lalle yayi sallan kusufi to amma sabu kasancewa malamin sa ya taba kara su daya guda daya sai ya tsammana abinda malamin nasa yayi wannan shi ma daga ma'aikin ne sanaka sai yake hikaitowa zai magana ma'aiki an fahimci inda aka samu matsalolin to kaga kai da malamai ke bi fa wannan shi ke nuna maka cewa duk wanda kaga yanzu ya zo da tarin yi rubu da suna ta manzo Allah to bai san malamin malamai suka duta ba ka duba ga yadda ake kiyaye yake wajen min wannan ruwayoyi wajen a ce wani kuskure yayi wani kaza wani kaza wannan kuma tun kaje ka duba wannan mangan da muke yi a cikin mangan da tafiye na malamai da abin da suke mamintawa kenan tun daga magabata za ka ce ai wani kuskure yayi wani kaza ne wani kuskure yayi ya ce abuntacce ne amma hadisin wani da hadisin wani yana kuskure haka malamai ke faɗa muka ce abin da yake daidai shine Abdullahi ibn Abbas yayi sallah a Masara yayi sallah a Makka a wani waje da ake kira shi Sufatu Zamzam wani bangare ne haƙu surwa ce a wajen yayi shi rukuyi guda shida saboda haka duk wanda ya mai da shi magana aikin manzo Allah ne wanda kuskure yayi aiki ne Abdullahi ibn Abbas ruwan da aka samu Abdullahi ibn Abbas yayi a Masara Abdurrazzaq Sana'ani ya fitar da ita Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar a cikin musannad din su ta hanyar Qatada ibn Da'amah as-Sadusi daga Asim al-Ahwal da Khalid al-Hadha da Qatada din su uku daga Abdullahi ibn al-Harith cewa Abdullahi ibn Abbas an taba yin gigizan kasa yana Basra yana gwamna a Basra a lokacin to sai ya zo sai musu raka'a guda biyu amma sai musu ruku'i guda shida wannan zai zama hujja wajen cewa ana iya yin gigizan kasa ya faru za a iya sallah ko ba za a iya yi ba wannan shi ma abu ne wanda wasu daga cikin malamai suke inkari Malik yana inkarin wannan za mu zo insha Allah mu dan tattauna kan wannan matsala a sallan kusufi tunda ai aya ce ta ma kusufi malamai suke kira ta salatul ayat za mu zo ne kan wannan matsalar ba a sallan ba Abdullahi ibn Abbas ba amma dai Abdullahi ibn Abbas dai yayi ijtihadin sa ne ba wai nasi yake da shi ba wannan isnadi ne sahihi Qatada ibn Da'amah as-Sadusi al-Imam tsaran az-Zuhri ne a wajen yawan malamai da hadda Asim ibn Sulaiman al-Ahwal al-Basrani Khalid ibn Mihra al-Hadda su ma duka su ɗan Basrani waɗanda abu ta tune su uku su rawatowa daga Abdullahi ibn al-Harith Abdullahi ibn al-Harith ya taba ganin ma'aiki amma bai da ruwaya daga ma'aiki amma dai abu ta ce ne Abdullahi ibn al-Harith yana da ruqya amma dai ruwayan da yake yi daga sahabbai ne in aka ce ya da ruqya wata kila an zo da ina yaro an zalla ya dan dauke shi ya samu shi albarka ko ya mishi tahaniki irin wannan shine zaci to ya samu alfarma ai wannan alfarma ce ita ma ya samu sharaf na sahabataka amma bai sami ruwaya ta za ana kin daga ta ba sai ruwaya ta tafi aiki eh su eh wa bala a karbi maganar kai tsaye ba sai an ga yanayin da wato ruwaya ta ta dace da wannan sallan kuma da Abdullahi dan Abbas sai a Makka Imam Shafi'i ya fitar da shi da Sa'id ibn Mansur kamar da Al-Hafiz ibn Hajar ya yi kai to a cikin Fathul Bari ta hanya kuma Sa'id ibn Mansur kuma Ibn Munzir ya fitar a cikin Kitabul Awsat dukkan su wato Sa'id ibn Mansur da shi da Imam Shafi'i suna rawaitowa dukkan su daga Sufyan ibn Uyayna daga Sulaiman al-Ahwal daga Tawus ibn Kaysan daga Abdullahi dan Abbas cewa Abdullahi dan Abbas salla fi sufati Zamzam yayi salla a kusurwa na akira sufati Zamzam a salatul kusufi sallan tisfiwar rana 6 rak'atin ya salla wato ruku'i guda 6 fi arba'i sajidat amma kuma sajada guda 4 to kaga wannan shi ne abin da Abdullahi dan Abbas yayi shi wannan isnad sai isnadi ne sahihi Sulaiman al-Ahwal sunan Sulaiman ibn Abi Muslim dan uwa ne ko in ce khal ne babba yake ga Abdullahi ibn Abi Najih babban almajirin Mujahid ibn Jabr almajirin Abdullahi dan Abbas to anan kaga Ibn Uyayna shi kansa a wannan hadisin an sanci Ibn Uyayna shi yace wato ruku'i guda 6 Ibn Uyayna haka ya faɗa to kuma Ibn Jurayj shi kuma ya saka masa sai yace a ruku'i ne guda 8 Ibn Jurayj waya kana cikin Musannad Abdurrazzaq As-Sanani da Musannad Ibn Abi Shayba yace akhbarani Sulaiman anna Tawus akhbarahu anna Ibn Abbas wa kasafat ash-shams fa salla ala dhahri sufati zamzam rak'atayn fi kulli rak'atin 40 rak'at cha lokacin Abdullahi dan Abbas yana maka an taba yin wannan kusufi din sai ruku'i guda hudu ko wace rak'a ta zama guda 8 to ni abin da yafi bayyana min Abdullahi dan Abbas a wannan makar ya kara ni wancan Abbas sai yayi guda 6 ne amma a wannan karan ma ya kara ni na firin jaya da riwayar Ibn Jurayj akan riwayar Ibn Uyayna saboda kamar kil Ibn Uyayna ya shin ma abin ya ci kurkuɗe mushi da abin da ya faru a Basara abin da yasa na fahimci haka saboda Abdullahi dan Abbas mazhabin sa yana ganin hadacin ƙari wata kila da yana yi sai ga wata yayi ba shi cigaba da ƙara ka din kamar da zamu zo mu ƙara karanta wannan ruwaya din sannan a Basara ma afwan na manta ban rubuta karanta wannan ruwayan ba a Basara ma ya taba yin banda sallan gidan ƙasa da yayi ya kuma taba yin sallar kuci sai ranar a Basara duk dai lokacin yana Basara ne ruwaya ta tana cikin musnad da Ibn Abi Shayba yana rubutuwa daga Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi daga Ishaq ibn Uthman al-Kilabi daga Abu Ayyub Abdullah ibn Abi Sulaiman al-Hajri cewa Abdullah dan Abbas ya taba musu sallah na aya har ma Hassan Basri yake cewa sai kanta wannan jami Hassan Basri yace sai kanta musu wannan jami to wannan ruwayan ne ita ma dai a takaice ta zo tana tare da wancan abin da ya faru a Basara sadaka Abdullahi dan Abbas ya taba yin sallar aya su uku ya taba yin sallar kusufi na rana su biyu daya a Basar daya a Makka sannan kuma ya taba yin sallar wato gigizan kasa su daya kaga su uku taba yi sadaka kuma ko san shi habrul umma ne da alimai wannan abin da yayi sai ta fatsa mun mutane da yawa sai zama yau wasu ma basarauni su ce ma maganar manzo Allah ce wasu basarauni ga abubuwan ba amma dai abin da aka ruwatowa daga Abdullahi dan Abbas shi wato kai tsaye daga ma'aiki shine wato ruku'i guda 4 biyu a farkon raka'a biyu a raka'a ta biyu wannan shine abin da aka karanto daga Abdullahi dan Abbas sai dai Abdullahi dan Abbas da alama yana ganin halaccin za a iya ƙara raka'a ruku'i warware yanda bukata da kuma wato ta kama wannan zamu zo insha Allah mu magana kan wannan masalan za a ƙara ko za a ƙara ba magana cikin guda 2 malamai Abdullahi dan Abbas shi ya dau mazhabin cewa ana iya ƙarawa shi zai iya ƙara din arwato daga Hudhaifa cewa shi ma ya taba yi ruku'i guda 6 amma ruwayan da ake rawatowa daga na Hudhaifa tana cikin al-Aws ne Ibn Munzir ruwaya ce da Hasan al-Basri ke rawata daga Hudhaifa Hasan al-Basri bai saurari Hudhaifa bin Yaman ba zai kawo ruwaya ce dhaifiya in kuma ma ta tabbata kuma aike na Hudhaifa shi ma sai mu hada shi da aiki na Abdullahi dan Abbas ba wai magana ce ta manzon Allah ba to sai ruwaya da take cewa za a yi kaga mun gama da ruku'i guda 8 hudu a farko hudu wanda muka ce waya ce da ake rawatuwa akwai mai rauni ne ba riga mu wuce ta yanzu zan yi magana akan ruwaya da ake cewa kuma biyar a farko kuma biyar a ta biyu ruku'i guda 10 wannan ana ruwaitowa daga Ali bin Abi Talib a aikin sa wannan na gani marfu'iya ana cewa yana daga an dauka ta zuwa ga ma'aiki shine ruwaya Ubay bin Ka'ab wanda yake ruwaitowa daga Ubay bin Ka'ab ana ruwaitowa ne ta hanyar Isa ibn Mahan Abu Ja'far Ar-Razi daga Rabi' ibn Anas Al-Qurasani daga Abu Al-Aliya Ar-Rayahi daga Ubay bin Ka'ab kamar da ruwaya take cikin wato sunan na Abu Dauda wannan tuni Sheikh Nasir Al-Albani da ya kawo wannan ruwaya yayi watsi da ita saboda ruwaya ce wanda ke bata da karfi saboda shi wannan Isa ibn Mahan in za a tana lokacin miki tafsiri mun sha kawo ruwayoyinsa ruwayansa ya san tafsiri shi amma in ya zawo ya fara kawo abubuwa na hukunce-hukunce da hadisai to yana kawo kwamfala sosai mutum ne sayyul hibdi haddasa bata da kyau to wannan ruwaya da zai ruwaito wajen wata ruwaya da ba san ta wajen sahabbai ba kaga wannan ba za a karɓi masa ruwayansa ba a dama a ruwayansa shi kadai ya ruwaito shi ɗaya ma sai an samu ta ba a wani lokaci balle kuma ya kawo wani abu da yake akwai shirin tafarrud a ciki ya akwai bakwanta ya bambara kai abu da aka karɓi wannan ruwayan ba na aka ruwaya ce da'ifiya to amma asalin Ali bin Abi Talib ita ma tana cikin Muslim da Ibn Abdurrazzaq As-Sanani yana ruwaitowa daga Al-Thawri daga Sulaiman Al-Shaybani daga Al-Hakam Ibn Utaybah daga Hanash daga Ali bin Abi Talib cewa Ali bin Abi Talib a Kufa ya taɓa yi wa mutane limanci a sallar kisfewar rana sai ya bayyana karatu a nan an faɗi cewa ya bayyana karatu sai a can kuma sai ce na dunkule ta ne ɗan yawa a ce raka'a arba'a raka'atin fi sajda ya yi ina jin wannan raka'a hamsa raka'ati ne ko abin da ya kamata wannan ya yi na ɗan manta a nan da na rubuta ya yi rukuni guda hudu sai zama rukuni takwas ko ne takwas ko hudu ana rubutawa daga Ali bin Abi Talib ko takwas ko goma to ita ma wannan ruwaya ce wacce take tare da rauni shi Sulaiman Al-Shaybani da Al-Hakam Ibn Utayba da Abu Tatuni to amma shi hana shi nan majhul ne ba a tantancewa waye shi ba ana ma ta sabani akwai hana shi Ibn Abdullah Al-Firiqi an san shi na ruwaya daga Ali bin Abi Talib daga baya kuma sai tashi ya koma ya dawo nan Afirka North Africa wajen Masar da sauransu shi zaki ce mishi Abdullah hana shi Ibn Abdullah Al-Firiqi to shi kuma thika ne to amma Ali bin Abdullah Al-Majdi ya ce ba shine ba shine ya rubuta wannan riwaya ba akwai kuma Hanash ibn al-Mu'tamir to shi ma fi shahara da wato jin hadisan Ali shi ma malamai sun ce ba shine ba ya rubuta wannan hadisin sai kuma Hanash ibn Rabi'a wanda shine ya rubuta wannan hadisin malamai kuma sun ce wannan ba a san ma waye shi ba kaga ruwaya ce da'ifiya ruwaya ce da'ifiya ce za a shuri da ita ba za ta zama hujja ba wajen malamai na hadisi Ibn Abi Shayba ya fitar da ruwayarsa daga Hushayb ibn Bashir al-Wasit banda wannan ruwaya ana da wata ruwaya da ake da ita Ibn al-Munzir ya fitar da ita ta hanyar Ta'labi daga Muhammad ibn al-Hanafiya daga Ali bin Abi Talib to shi ruwayan al-Ta'labi dama Ta'labi mai rauni ne shi kansa to kuma ruwayan da yake daga Muhammad ibn al-Ali ibn Ali kusan Ali na da wanda ba Fatima ta haife shi ba yasa suna Muhammad to yar sai tace Hanafiya shine ake cewa Muhammad ibn Hanafiya to shi al-Ta'labi ruwayan da yake da daga ibn Hanafiya Abu Hatim yake cewa shi Bukhari su ka ce shi Bukhari wato kamar duk iska ce kar ka ba tsaya ka bata lokaci da wannan ruwaya ruwaya ce wacce take ba abtaciya ba littafi ya samu littafi kuma daga wani wanda yake ma'ali kariya kusan Ali ba wanda a cikin sahabbai ba wanda aka ringa zama mishi kariya irin Ali za su iya ceto hadisai kawai iri kawai sai kawai magana sace kuma ƙarya suke masa kamar yanda bayan ba shi kuma a cikin jikokin sa ba wanda aka dinga zabga ba ƙarya irin Abu Ja'far Abu Ja'far Sadiq shi kuma kawai zaka ce da shi da Abu Abdullah Al-Baqi da shi ne baban sa ba wanda aka zabga ba ƙarya irin waɗannan guda biyu baban sa Muhammad Al-Baqi da kuma Abu Ja'far babu kamar su an musu ƙarya iri to shi ma ruwaya ne da'ifi ya ce sai dai Al-Hasan Al-Basri ya yi kato daga Ali Rasul Basri ko ya shi ma sama bai faɗi waye ya ga mishi ba shi ma bai da shi Ali bin Abi Talib ba da aka ruwaya sabu ruwaya ce ta ma da'ifiya ba san ko waye ba duk da At-Thawri ya ce a wasu daga cikin malaman mu wa sami'tuhum yahrizuna qiyam Ali fi al-qira'ati qadra ar-Rumi aw Yasin aw al-Ankabut yace naji daga cikin malaman mu suna kintatan abinda Ali aka ce ya karanta a wannan rana ko dai ya karanta sotin Rum ne ko kwatin Rum ko sotu Yasin ko sotu Ankabut suna kinta ta yanayin yawan ne to wannan wata kila wani ya gani ta ce ta shahara kenan amma abin da zai kawo wani ra'ayin cikas shine su goma malaman kuma kwata kwata ba sa aiki da wannan hadisin wanda kuma anan alin yayi wannan akciya wannan abu ba sa aiki da wannan hadisin kaga a yan na ka cewa ruwa ci mai rauni a wajen su dan nasara wannan sanan ai da san fadi ta amma su suna cewa mun ne ma ayyuka abi ma su kamar yadda muka faɗa a wannan lokaci babban malamin su Ibrahim ibn Zayd an-Nakhai shi yana cewa ma ayyuka abi biyu ne magana su Abu Hanifa da kuma magana su a tsaurin su kansu duk magana su kenan a saboda haka dai duk abin da ake ruwaitowa a takaice ne kwarai da gaske duk abin da ake ruwaitowa akan raka'a 6 raka'a 8 raka'a 10 wannan duk bai tabbata ba kamar yadda wanda yake son ya ƙara fa'ida nazarin sa zai iya dubawa ɗan uwan dalibai su je su duba Sheikh Nasir Albani ya bi waɗannan ruwayoyi ya jajjara su ya bi ya sa maka shi a cikin kaba mai kyau yadda zaka gane ina ne wato ina ne wanne ne ba wanne ne ba wa mata da kaza ga wasu lokaci malami sun samu mai zaliya saboda yadda ruwayoyi suna da caza kai ruwayoyi ne masu caza kai kwarai da gaske tun a lokacin irin su Ibn Khuzaima irin su shi kansa Ibn Munzir din Ibn Munzir ya kawo ruwayoyi ne amma sun caza mushi kai ya ce yana ganin kawai da ya faru ne fere su daya da sun su albai haƙi da sauransu duk sun ya ce har su zuwa kansu shaukani to wannan shi ne yasa ma shi Sheikh Nasir Albani ya ga kai a bari ya dauka yayi akan wannan matsala to gabanin sa kawai Ibn Taymiyyah da ma sun ya faɗi cewa a'a mazala fa yayi wannan sanadi guda daya maganar a ce wai yayi ta ne so adadi a ce yayi biyu yayi hudu yayi shida yayi takwas yayi goma so biyar a shekara daya to na taɓa jin labarin cewa su biyar ta faruwa shekara daya abu ne mai wahala kwarai da gaske ba zai yi ba to da ka dai ruwayoyin da'ifai ne ba su da ƙarfi ruwaya ne da aka samu muka karanta a baya su ne masu ƙarfi cewa rukuni ne guda hudu bi a farko bi a ta biyu to sai magana da zamu yi shin za a fa'idanta da cewa abinda muka samu nan daga magabata kun ga an samu wasu ruwayoyi kamar daga Abdullahi da Abbas ya tabbata ana da ruwaya daga Huzaifa ana da ruwaya daga Ali bin Abi Talib akwai dai dan rauni a cikin ruwayoyin su to shin za a wato wannan zai fa'idantar da cewa ya halatta a ƙara rukuin ko bai halatta ba wannan shine maganar da za mu yi a yanzu maganar mu sai sannan mu je wata wani maganar kuma malamai suna da magana guda biyu akan wannan matsala wasu suka ce ya tsaya akan iya abinda matsala ya tsaya wasu suka ce eh zai iya ƙarawa duba da abinda aka rubuta daga wannan sahabbai lalle dai ko shakka babu ne a ce mutum ya tsaya a rukuni guda hudu kaga wannan shi yafi dacewa da usul na shari'a tunda ko ba komai dai manzo Allah muna bin abin da ya tsaya da mu ne wannan shine abin da manzo Allah yayi wannan shine ikhtiyarin Sheikh Usaimi Taymiya kuma shine maganar Malik ibn Anas shine kuma maganar Ahmad ibn Hanbal sarun malamai da yawa Ibn Taymiya yake cewa fa in faraga min as-salati qabla at-tajalli idan ya gama sallar rukuin sa barka a hudun sa bata washe ba zakar Allah to yaje cigaba da zikirin Allah wa da'ahu ya cigaba da addu'a ila ya tajalla har zuwa lokacin da za a samu ta yayi wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kuma muka ce wannan yafi dacewa daga usul shari'a wasu daga cikin malamai kuma suka tafi zuwa ga cewa babu laifin da zai iya karawa gurgurdan bukata musamman ya hadace Qur'ani musamman kuma in ba da wanda suke bayan sa ba za su kosa ba suka ce babu laifi kawai ya rika duba ya gani in ya ga alamar gari ya washe shi ke da sallah ta kade in ya ga alamar bar ga washe ba kuma ya ci gaba da yin addu'a saboda kar ya amuntu wannan yana nuna maka wai maka bata kar ka je ka amuntu ka ce wai shi ke nan kawai an gaba ai sallah biyu shi ke nan a ka je ka tai ubangiji ya ga bukatar mu da kuma wato komawa gare shi da muka yi ya tausaya mana ya yi mana wannan jarabawa wannan kuma shine ikhtiyarin Ishaq ibn Rahowiyya aboki Imam Ahmad shi ya zai wanda sun saba galibi kuma Imam Ahmad suna da dacewa wajen fitawa da Ishaq ibn Rahowiyya amma dai anan da sun saba kamar da Ibn Mundhir ya shikaito hujjar su anan shine abinda ake rutawa da waɗannan atare da ake samu daga waɗannan sahabbai da kuma daga ciki akwai Imam abinda Ibn Abi Shayba yake fitarwa daga Mu'tamir daga Ishaq ibn Suwaid daga Al-Ala ibn Ziyad magana sace ba magana manzo Allah ba wannan cewa fa idza qala sami'a ina siffanta yadda ake sallah na kiswiyar rana sai ce fa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan ya ce sami'a Allahu liman hamidahu nazara ila al-qamari idan kiswiyar wata ne to in ne iya duba wato ya duba ya gani fa in kana lam tajalla idan bai yayi ba qara'a sai ya cigaba da karatu tun maraka'a sai ya ƙara rukuyi daya wai har zai zuwa inda yace wai idan lam tajalla idan bai yayi ba lam yasjud abadan to kai sujjada har abada kai sujjada daya haka hatta tajalla har sai ya yayi mata ma tajalla ko duk lokacin da ya yayi shikenan wato sai ya rukuyi eh ana ma kana magani to in babu to ai shine wani abu khilafa al-basri al-jarmi shi kuma sai ya sami ban san ina ya samu wata shi wannan rukuwa ta samu shi kuma ruwa ce shi irsali yayi daga ma'aiki yace shi wata kida manzo Allah yana dan yin wani sigina ko alama yace wai je duba masa yaga ta yayi ko ta yayi ba wannan ruwa babu ita wannan ruwa tana cikin sai masa alama to wannan ruwa babu ita ba sai ina ya samu ta ba ruwa ce bai isiya ko shaka babu wannan ruwa ba ta tabbata ba amma da haka shi abu khilafa ya fara wannan magana dan a cikin musannad na Abdullah As-Sal'ani ana rawatowa daga Ayyub As-Sikhtiyari daga Abu Kilaba Al-Jarmi cewa wai wataƙila wannan abin ya faru to amma dai ruwa ce da ifiya insani ce mun sana ce ba ta tabbata to bari mu ga kafa karantawa sai mu ga wannan da ake ruwatowa shi wannan Ishaq ibn Suwaid al-Basri tika ne wannan ruwaya da muke ruwatowa daga Al-Ala wanda ke ruwatowa daga gare shi Ishaq ibn Suwaid al-Basri amintacce ne Al-Ala ibn Ziyad shi ma dan kasan Basra ne shi amintacce ne amma dai ya fi ga wutan Allah eh shi ba wai imami ne kamar Sa'd al-Basri ba shi dai ya fi ga wutan Allah so dai mun dai kawo ra'ayin sa tunda na ga malamai sun kawo a cikin littafin su to kuma wataƙila shi wannan mutubawan Allah da shi irin su Abu Kilaba da ƴan kasan Basra ma dai kusan ƴan kasan Basra na fahimci suna da irin wannan ra'ayin cewa mutum zai iya karawa to inda anan ne Abdullahi ibn Abbas yayi wannan karin kai to wannan kamar sun fahimce shi daga aikin Abdullahi ibn Abbas ne Abdullahi ibn Abbas shi an samu kamar da muka faɗa ya kara ijtihadin sa kuma akwai ruwaya ta tabbata cewa abin da ya lura shi yana lura ne da in ta yayi mata yayi ba tabbas sai wannan ta tabbata daga Abdullahi ibn Abbas wannan ruwayan tana cikin Ibn Mudhir ya kawo yace haddathana Musa ibn Harun qala haddathana Abdul Warith ya ba mu hadisi qala haddathani Abi babana ba ni hadisi shine Abdul Samad qala haddathana Hammam ibn Yahya al-Awdi ya ba mu hadisi qala haddathana Ya'la ibn Hakim ya ba mu hadisi daga Sa'id ibn Jubair an Sa'id ibn Jubair babban almaji Abdullahi ibn Abbas anna ibn Abbas cewa Abdullahi ibn Abbas قرات الركعات الاولى لوكتين دي مسلل نان ina tsammani yana magana ta kufaci saboda shi wannan yana ibn hakim dan kan basara ne na tunani yana magana akan lokacin da yake farna a basara a raka'an farko ya karanta fir rak'atul awwal a raka'o'in farko ya karanta tisatul ayati a sallan da ya mutu na sallan kusufi bil baqara ya karanta baqara wala la basa kai eh haka ya tayi abin sa eh to banan bisunan da abai na ba amma dai sun ce da ya karanta Suratul Baqara. Dinda Hasan Basri shi a ruwayar sa yana cewa su wannan jami'i to amma muka ce so bi abin ya faru. A wannan gila Hasan Basri shi yana magana abin da aka karanta a lokacin gidan kasa ba lokacin da aka karanta kuma a lokacin kusufi ba. Eh to bayyana karatu ba lalle ba ai a sayyid mujib almaji Abdullahi ibn Abbas yana bada labarin abin da ya san daga malamin sa. Eh cewa ai to ka ga hadisin Aisha bace ta kawo maganar fajar haraba zamu zo eh shi Abdullahi ibn Abbas shine hadisin da kare mu kiyastawa Abdullahi shi hadisin Aisha bata yi maganar kiyastawa ba illa iyaka dai wasu na cewa ko bata ji bane amma aka samu a wata riwaya wasu daga cikin ruwayat da suka rawaito daga Imam Zuhuri ake cewa sai manzo Allah ya bayyana wanda wasu malamai suka karɓi wannan riwaya ai zamu zo mu ƙara fashi miji akan wannan riwaya insha Allah akwai ba kuskure da muka yi a wancan sati akan wadwayan insha Allah muka zo kan wannan gaban zamu gyara ta sai yake cewa wa qara'a raka'atil awaqit araka'o'in da yi na biyu kuma sai ya karanta bi sutu ali imran wato kamar dai kace Abdullahi ibn Abbas ya raba bakara ya raba ruku'i guda biyu ruku'i uku afwan araka'a ta biyu kuma mai shi ma ya raba ma ali imran haka sai sa'id ibn jubair yake cewa walawinjalat ash-shamsu fir rak'at ar-rabi'a inda rana ta yayi a raka'a ta hudu na raka'atul Abdullahi dan Abbas ya tsaya kamar yadda musallahi yayi a ruku'i hudu kawai raka'a nan ina magana ruku'i walam yantazir raka'ataini da ba zai kara wannan raka'a guda biyu da kara ba to ashe kaga wannan idan an nuna maka cewa ma Abdullahi dan Abbas shi a wajensa da ma ruku'i hudun nan da ma shi ne ake ma'aiki sai sai imamu yake cewa da raka'a guda biyu da kara ya zama shida idan da wato rata yayi kafin raka'a ya kara kafin wato ya kara raka'a ruku'i hudun to bai kara biyin ba shike ina maka cewa shi Abdullahi dan Abbas shi a wajensa ana karawa ne gurbin bukata in kaga wato bata yayi ba sai ka kara in kaga bata yayi ba sai ka kara wannan shine kamar fahimtar Abdullahi dan Abbas daga dai hudu shi daga hudu yake farawa ba bi ba daga ruku'i hudu yake farawa Abdullahi dan Abbas ruku'i biyu a raka'a farko biyu haka in zai bi ne sai daya a can daya a nan haka yi abin to wannan shine dai wato ijtihadi ne daga Abdullahi dan Abbas idan an haddace wadannan abubuwan da aka nazaro to daga sufu gaifa da su abin da zai sun tabbata to a iya cewa haka sabis ka fahimta daga ma'aiki sai ya zama hujja ne kamar Isa ibn Rahawiya shi yana ganin wannan hujja ce aka isi himabi cewa za ka iya karawa din wannan bukata Isa ibn Rahawiya shi haka yake gani kusan yana daga cikin malamai mahaddata hadisai eh shi yana za ka iya karawa har goma za ka iya karawa shi Isa ibn Rahawiya Ibn al-Munzir ya kawo magana sai tsawo yace wato karin ko da ta zama ala sa'ati wal haja akan gurgurdan bukata in ka ga bukata ka za ka iya karawa in kuma mutum ya tsaya akan hudu to ya tsaya akan sunna shikenan sai cikin addu'o'in sa wannan kowanne mutum yayi wato yayi babu laifi amma dai maganar karin kar wani ya ji wani ya ce zai kara a ce ayi bid'a ba maganar bid'a nan saboda sahabbai an samu inda ruwa daga Allah ba ta tabbata Abdullahi dan Abbas kuma galibi in ma ba daga ba yake samu ba to kuma shi Allah ya bashi Allah manzala ya mishi addu'a na fahimtar addini Allah ya mishi addu'a manzala ya mishi addu'a na fahimtar addini kuma ana ganin ta wato a aikace yanda Allah ta'ala ya mishi kimshi sosai wajen fahimtar addini to ko kace ya samu daga sauran sahabbai ne manyansa ko kuma dai ya fahimta ce ubangiji ya sanya masa wannan dai kowanne aka yi ba zai zama abu nan ba amma dai Imam Malik da su ibn Imam Muhammad su suna ganin a tsaya akan wannan shi ne kuma ikhtiyar Ibn Taymiya ne kuma ina ganin abin a yalwace an sa magabatan mu sun yi to kaga ba magana bid'a kuma kuma ana da ruwayoyi da ake da shi daga sahabbai da dan dama sun yi aikata wannan aikin da kuma tabi'ai ma an samu su wasu kakkara din to wannan lalle in ka hada zai sa ka fahimci cewa yana da wani wato haske na ilimi wannan karin yana da haske na ilimi to wannan dai yana nuna maka babu laifi insha Allah ta'ala kuna da lokaci yayi to insha Allah dai a dai kare ya guri za mu ci gaba da tafiya a hankali a fahimci abu na tabbatar dai wannan ai duk wasu matsaloli da jigajigai kusan kashi 50 ma an gaba dama matsalolin kan rakawoyi ne sai magana da za mu kara magana akan shi wannan bayyana karatu din sannan kuma dan kuskure da muka samu na wani rawi insha Allah za mu kara bayyana shi a inda muka zo abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure da Allah ya ce mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tabe na dai san dai yau katin yayi an shiga abubuwa sosai akwai tambaya ko abin ya fito ko shi karin ni gaskiya na fi karkata ma wannan akan maganar su Imam Malik da su maganar su Imam Ahmad kuma zamu Ibn Taymiyyah da suke cewa a tsaya a nan in an tsaya mutum ya tsaya kan suna wannan suna ce yayi amma karawan wannan fahimta ce ta sahabbai to kuma ga wanda yake son shi kamar yadda muka faɗa cewa fahimta tul ta dace da fahimtar sahabban nan zamu iya wato aiki da aikin sahabban nan a mazauni na mazaunar da shi a mazauni na bayani wanda inda tabbas ma ya tabbata daga waɗancan sahabban kaga wannan sai mu samu karfin amma dai nake ne daga Abdullahi dan Abbas da kadai tabbata to sai mu tsaya kan ijtihadin sa kaga kowane malami na damar ijtihadi wala ka wani ya sa Abdullahi dan Abbas wani kuma ya dace da shi magana sa ce magana zuwa ga sauran sahabbai gaskiya wannan ruwayi dai ba su da karfi daga gare su ina iya kare sai sun shara eh insha Allah watan zaka assalamu alaikum wa rahmatullahi